Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan safiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To, ƴan sanda a Najeriya sun yi arangama da mabiya mazhabar Shi'a a yini na biyu da ƴan Shi'ar suka fita zanga-zanga. Barbara Bush, tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu. Ranar 29 ga watan Mayu, shagon sayar da shayin gahawa ko kuma kofi na Starbucks zai rufe daukacin rassansa sama da 8,000 a Amurka. Za ku ji dalili.
To, bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar dakarun Najeriya sun yi wani atisayi akan yadda suke ceto mutane daga hannun ƴan ta'adda. To, ko me wannan atisayin ke nufi?
Wanga sati a can da magana sun ayi takarda a gadas haka da wasu ma na haka difa insha Allah za su je kalarasu.
To, jama'a, da fatan za a mana afuwa da wannan wato murya da muka buga. Yanzu ne za mu kawo muku wannan wato sabon tabi a kan wato atisayi da sojoji suka yi.
Wato, tuna nuna sabbin dabaran da muka samu domin mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala, kamar inda Boko Haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji.
To, bayan haka kuwa jamhuriyar Niger kamar yadda kuka ji a muryar farko, wato kungiyoyin jama'a ne suke shirin wani zanga-zanga a kasar baki daya bayan an kama wasu mutane uku a cikin irin wannan zanga-zangar. Haka kuma muna da rahoto daga jihar Borno, inda ƴan sandan jihar suka ba da labari wani dan siyasa ya gabatar da kansa a gabansu. Bayan haka Sahabu Aliyu kuma na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. ƴan sanda a Najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a yini na biyu da suka kwashe suna arangama da mabiya mazhabar Shi'a a Abuja, babban birnin kasar. ƴan Shi'ar suna zanga-zanga ne a domin neman a saki shugaban su Malam Ibrahim Al-Zakzaki, wanda hukumomi suka kama tun a watan Disamba shekarar 2015. Daya daga cikin jagororin kungiyar fararen hula ta Concern Nigerians, Deji Adeyanju, wanda shi ma ya shiga zanga-zangar, ya ce ƴan sandan sun kama mutane da dama. Yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai musu hari, su ma za su ci gaba da fitowa. Sai dai jami'an tsaro ba su ce ufan ba dangane da wannan zanga-zanga da aka yi jiya Talata. Malam Al-Zakzaki, wanda shine shugaban mabiya mazhabar ta Shi'a, ya kasance a hannun hukumomin kasar tun bayan wata arangama da mabiyansa suka yi da dakarun Najeriya a birnin Zaria a watan Disambar 2015. Ya kuma ci gaba da kasancewa tsare duk da wani umarni da wata kotu ta bayar na a sake shi. A ranar Litinin ma an yi makamanciyar wannan arangama a birnin na Abuja, lamarin da ya kai ga aka tsare akalla mutum 115. Barbara Bush, tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu, tana mai shekaru 92. Wasanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya Talata ta bayyana cewa Barbara ta rasu ne da yammacin jiya Talata zagaye da iyalanta. Mahaifiyarta ta rasu, tana mai shekaru 92. Tsohon shugaban Amurka George W. Bush, wanda ɗa ne ga marigayiyar, ya faɗa a sanarwar. Iyalan na Bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba, amma ƴan shekarun baya Barbara Bush ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi. Ta kuma ƙi amincewa ta ci gaba da neman magani a ƴan shekarun nan da suka gabata bayan da lafiyarta ta yi ta taɓarɓarewa. Barbara mata ce da aka santa wajen kare mijinta da 'ya'yanta. Marigayiyar da mijinta Bush babba suna da yara 6, ita ce uwar gidan shugaban Amurka ta biyu da mijinta ya taɓa shugabantan Amurkan. Sannan ɗanta ma ya yi shugabancin ƙasar baya ga Abigail Adams, uwar gidan tsohon shugaba John Adams, wanda shi ne shugaban Amurka na biyu, wacce har ila yau ɗanta John Quincy Adams shi ma ya mulki Amurka a matsayin shugaban ƙasar na 6. An samu ruɗani a kan ko wata tawagar ƙwararru daga ƙasashen duniya ta isa birnin Duma da ke Siriya domin tantance ko an yi amfani da makamai masu guba a wani hari da aka kai a kan garin kwanaki 10 da suka gabata. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta Siriya da ƙungiyar ba da agaji ta Red Helmet, kowannensu ya ba da sanarwar cewa ta buga kwararru daga hukumar nan mai haramta yin amfani da makamai masu guba wato OPCW ta isa birnin na Duma. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce kwararrun ba su shiga garin ba. Amma jakadan Siriya a Majalisar Dinkin Duniya Bashar Ja'afari ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar cewa tawaga ta samu shiga Duman a jiya Talata. A ranar Asabar wato ranar da Amurka da Burtaniya da Faransa suka kai hari akan Siriya, kwararrun hukumar ta OPCW suka isa ƙasar ta Siriya. Sai dai da farko ba a ba su damar danganawa da birnin na Duma ba wanda ke kusa da Damascus babban birnin Siriya a yankurin da suke yi na gano ko an kai hari da makami masu guba a ranar 7 ga watan nan na Afrilu. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce lura da cewa an samu tsaikon kwanaki 10 da kai harin. Mai yiwuwa ba za a ga shaidar da ke nuna cewa an yi amfani da makaman masu guba ba idan aka yi la'akari da cewa Rasha da dakarun Siriya ne ke rike da yankin. Inda shugaba Emmanuel Macron na Faransa ke nana ta cewa Rasha na da hannu dumu-dumu a harin. Shugaba Macron ke yake cewa lalle Rasha na da hannu kuma na faɗa wa shugaba Putin da safe ba wai da kansu suka yi amfani da sinadarin chlorine mai guba ba. Sun dai wani siddabar ne na hana ƙasashen duniya daƙile amfani da makaman masu guba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA Mike Pompeo ya kai wata ziyara birnin Pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yaɗa labarai. Wannan ziyarar sharafage ce ga tattaunawa ta kai tsaye da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un wacce ta gudana a lokacin bikin Easter a cewar wasu jami'ai da ba a bayyana sunansu ba a kafofin yaɗa labaran da suka rawaito wannan labari. Tun da farko dama shugaba Trump ya taɓa bayyana cewa Amurkan ta tattauna da shugabannin Koriya ta Arewan. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar bakuncin Prime Minister Japan Shinzo Abe a jihar Florida. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, sakatariyar yaɗa labarai a fadar gwamnati ta White House Sarah Huckabee Sanders ta musanta cewa wata ganawa ta kai tsaye ta wakana tsakanin Trump da Kim ko kuma da wasu manyan jami'an Koriya ta Arewan. Tun gabanin haka dai Prime Minister Shinzo Abe ya yabi Trump saboda amincewa da yi da tattaunawa da Kim. Prime Minister Abe ke ne yake cewa zan iya tabbatar muku da cewa matsayin da Amurka ta dauka kan yadda zamu ci gaba da tursasa Koriya ta Arewa mun himmatu domin ganin mun warware shirin mallakar makaman nukiliyar kasar da aka tabbatar tana yi. A baya dai shugabatun ya taba cewa yana sa ran zaman tattaunawar da Koriya ta Arewan zai wakana ne a farkon watan Yuni ko kuma gabanin hakan.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da ake ci gaba da taron manyan hausoshin sojojin kasashen Afirka da na Amurka a Najeriya, jiya sojojin Kundumbala na Najeriya sun gudanar da wani atisayin gwada ƙarfi a gaban manyan hausoshin. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Manyan hafsoshin sojojin ƙasashen Afrika da bakinsu daga Turai da Amurka sun kalli atisayen gwada ƙarfi da bataliyar dakarun Najeriya ta musamman ta yi a wajen birnin Abuja. A dai wannan atisaye sojojin Najeriya sun nuna wa bakin nasu yadda ake ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace su. Inda wasu jiragen saman yaki na rundunar sojin ruwan Najeriya suka yi ta aman bama-bamai daga sama, kana kuma sojojin Kundumbala na musamman suka yi ta harba bindigogin artillery har sai da aka ceto duk mutanen da ake kaddara an sace din. Daga bisani na tambayi mukaddashin babban hafsan tsaro na Amurka General McVeil ko mai zai ce kan wannan misali na karfin sojan Najeriya.
We saw demonstrated here today just an outstanding example of the capabilities of the Nigerian army to conduct special operations.
Mun ga irin yadda sojojin Najeriya ke gudanar da irin wannan yaki na musamman da irin jajircewa da kuma jarumtar su. Abin gwanin ban sha'awa bisa abin da muka gani a yau. In za su ci gaba da hakan to tabbas za su shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar wannan kasa. Na kuma tambayi babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko me wannan atisaye ke nufi?
Wato tana nuna sabbin dabaran da muka samu da mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala kamar inda Boko Haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji za mu samu yadda za mu shiga da wuri mu tabbatar mun maganta duk abin da suke adaban mutane da kuma musamman in za su kai mana hari za mu iya kokari za mu iya samu yadda za mu gan maganta wannan abun.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuma dalla a gaida Hassan Mainakaina. Wato a jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin jama'a gafarce ne wato a jihar Borno ɗan sandan jihar ne suka gargadi wani ɗan siyasa da ya bada sunansa Honorable Graham Tairab wanda ya yi kokari ya gabatar da kansa ga hukuma bisa zargin shirya wani taron siyasa a cikin gidansa, taron da ya yi sanadin kashe wani matashi a cikin gidan nasa. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da Haruna Dauda ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno sai ta shiga neman wani ɗan siyasa ruwa a Jallo sakamakon kisan kai da aka yi wa wani matashi ɗan shekaru 20 da haihuwa a gidan wannan ɗan siyasar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chukwu ya ce wannan ɗan siyasa da ake kira Graeme Tairab ya aike masa wasiƙa na neman izinin yin taro wanda wasiƙan yake ɗauke da tambarin jam'iyyar PDP. Sai da ɗan siyasar ya dai bayyana kansa dai kawai a matsayin Honorable Graeme Tairab wanda ya rattafa wasiƙan hannu wanda kuma ya shaida kwamishinan cewa wannan taro da za su yi na 'yan uwa ne kawai ba taron siyasa ba ne, sai dai wasiƙar na ɗauke da tambarin jam'iyyar PDP wanda hakan ya sa kwamishinan ba su shawarar cewa in dai taron ma siyasa za a yi bai kamata a yi a gidansa ba, ya kamata a je wuraren da ake gudanar da irin waɗannan tarurrukan siyasa ne. Wanda kuma Alhaji Graeme Tairab ɗin ya ƙi jin hakan ya kuma gudanar da wannan taron a gidan nasa wanda har ma ta kai ga kisan wannan ɗan saurayi da aka daba masa wuƙa a wajen wannan taro wanda ya sanar da mutuwar wannan saurayi mai suna Maida Mustapha.
At the end of the meeting I got information that somebody was stabbed. I directed the DPO to go there. When they are confirmed, so saw the body of a 20-year-old young man, minor Mustapha Babagana. The convener of that meeting at the time the police got there was no longer there. He had absconded. But you know, there were quite a number of others who were there, and we made some arrests. And we're still on the trail of this convener.
Da ƙarshen wannan taron dai mun samu bayanin cewa an daba ma wani wuka a wannan gida na Graeme Tairab din. Da haka na umarci DPO wanda mai kula da wannan wuri dan je tabbatar mana da al'amarin. Ko da isa sa wurin ya ga gawon wannan yaro dan shekara 20 da haihuwa cikin jini a kwance wanda ake kiransa Maida Mustapha Babagana. Kuma lokacin da jami'an mu suka ce wannan mutumin da ya kira wannan taro baya wurin ya bace, amma akwai wasu da muka tarda a wannan gida kuma mun kame mutane 24 yanzu hakan suna nan a hannun mu muna gudanar da bincike a kansu. Kuma har yanzu muna neman wannan mutumin da ya gudanar da wannan taro.
Whatever it is, come and answer. Because the law must take its course. So let him come up from wherever he is, or even inciting disturbance, because from the records we have and from some of the statements we gathered, he has said quite a lot of things that could incite the people.
Kwamishinan ya yi kira ga Honorable Graeme Tairab ɗin da ya yi ƙoƙari ya miƙa kansa don dole ne dokar ta yi halinta. Don haka ya yi ƙoƙari ya miƙa kansa don ma muna da bayanin cewa yana ɗaya daga cikin wadda suke harzuƙa jama'a wajen tara zonar tsaye. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chukwu, Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin jama'an kasar ne suke kokarin shirya wata gagarumar zanga-zanga a fadin kasar duk da cewar an kama wasu shugabannin kungiyar guda uku kwanaki biyu da suka wuce. Sun ce ba gudu ba ja da baya. Ga dai Salabu Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sake jaddadawa gwamnatin Niger cewa ba abin da zai katse masa hamzari bayan tafke masu adawa da dokar harajin 2018 a mako biyu jere da juna saboda zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga a nan Yamai shine abin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne suka sa gaba wajen shirya wata sabuwar zanga-zangar da suke sa ran yi a ranar Lahadin da ke tafe kamar yadda yake kunshe a wannan sanarwa da kungiyoyin suka fitar ga mace Muhammadu na daga cikin shikashikan wannan tafiya
wanga sati a can da magaram sun ayyuka takarda Le 20 d'avril agades haka ta wasu ma haka difa insha Allah za su declaration de la berry su kuma Le 21 ne kenan samedi nan kuma insha Allah waga dimanche Le 22 da sahe karhe 8 zuwa karhe 1 na rana insha Allah mun sa kira ga duk ɗan ƙasa su
da muke zantawa da shi a washegarin tafke rukunin farko na wasu gaggan jami'an fafutukar da suka jagoranci jerin zanga-zangar da suka kaddamar tun a ƙarshen shekarar da ta gabata don yin turda dokar harajin 2018 ministan al'adu bugo da ƙari kakakin gwamnati Asmanu Malam Isa ya bayyana cewa
lokacin da shugaban da'irar Yamai ya hiddo takarda ya ce a wannan lokacin akwai matsalar tsaro ba za mu iya ba ku izinin ku yi wannan zanga-zanga ta dare ba su na maradi da na zandar da na tawa sai suka je koti aka shara aka ce mar baya da gaskiya ku yi zanga-zanga nan Yamai ba su yi haka nan ba su sai suka kai ƙara ba suka yi zanga-zanga bayan an hana su in ka ce a'a kai za ka yi makanka shari'a kai makanka sakamako wannan bai kamata ba
kungiyoyin na kauntan Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne sun nisantar da kansu da yunkurin afkawa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da ake baza jita-jitar jami'an tsaro sun murkushe a yayin tarzomar da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata a nan Yamai
da muka fara zanga-zanga mu yau muna cikin Navia Majak za mu yi DZM ba mu taba cikin marshin mu ba kuka ji inda an ka ce an hoshe mu mutum ko dan kai kenan wannan su suka kirkiro kayan su canta kayan su wannan abu ya shahe mu ba to mu ba ya bata mana suna dan saboda mu yan demokrasiya ne
akalla sau shida kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke shirye zanga-zangar Allah wadai da dokar harajin 2018 inda dubun dubatar jama'a ke amsa kira to amma canza lokacin zanga-zangar daga safiya zuwa yammaci yasa mahukunta haramtawa kungiyoyin fitowa akan titina saboda dalilan da suke dangantawa da matsalar tsaro matakin da suka ce babu hujjar bullo da shi hasalima suna masa kallon wanda ya saba wa kundin tsarin mulki sune mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida sule mummuni barma wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau.
Cikin shirin yankin mutum ya fadi albarkacin bakinsa da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa ƴan Najeriya banda ƴan majalisar dattijai ne. Jama'a masarom assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Majalisar dattijan Najeriya kamar yadda wata kilma su harawo ba za su kasa ji ba ta dakatar da Senata Umu Agege daga jihar Delta. Saboda wai yayi zargin cewa sauya fasalin zabe da majalisar dattijan ta yi ta auna shugaba Buhari ne. Haka nan majalisar ta wargaza kungiyar senatoci da suke adawa da dokar sauya fasalin zaben ƴan majalisa dake kiran kansu magoya bayan shugaba Buhari. A furucin sa kan wannan kungiya shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce idan akwai wanda zai kira kansa mai goyon bayan shugaba Buhari a majalisar dattijan shine na farko kuma ya zama shine shugaban wannan kungiya. Saboda haka ya rusa ta mun tuntubi lauya Hassan Liman kuma na fara ne da tambayar sa shin mai tsarin mulkin Najeriya ya fada ne kan yancin fadin albarkacin baki da kuma na shiga ko kuma kafa kungiya
Haji Sabo tsarin mulkin Najeriya ta ba duk wani ɗan Najeriya ko kuma ɗan adam dama na yin magana a ƙarƙashin kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya da kuma kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya wanda duk ɗan adam ko ɗan Najeriya yake da dama na yin magana zai iya hurɗa da jama'a ko zai iya harkokinsa ko kuma ya kasance yana harka ta bin ya bayyana jawabi ko abin da yake damunsa a zuciyarsa ko kuma ya hurta da jama'a. Wato abin da yake nufi nan ƙarƙashin kashi na 36, kashi na 39, kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya. A nan ne za a samu waɗannan abubuwan da ake batu na rashanci.
Haji Hassan, yaya batun cuɗanya, ina ce cuɗanya ma'ana shiga ƙungiya ko kafa ƙungiya?
Wato sabo a ƙarƙashin kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya, duk wani ɗan Najeriya yana da dama ya shiga ƙungiya ko kuma ya cuɗanya da jama'a ta inda yake so, ya kuma fita ra'ayinsa ta yadda yake so, musamman a kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya, ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa bai dace ba. Muddin wannan ƙungiyar da ake magana ba ƙungiya ne da ta saba wa doka ba, ko ƙungiya ne da aka ƙirƙiro ta da ƙarya doka, ko kuma wani ƙungiya ta secret society, wato ƙungiya wanda bai dace ba a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya ko ta karo da wani doka na laifuffuka da hukunci.
A majalisar dattijai ko ƴan majalisar dattijai da suka kafa kansu waɗanda suke adawa da ƴan uwansu ƴan majalisar dattijai da suka sauya tsarin zaɓe, suna kiran kansu ma'abuta shugaba Buhari. To na karanta cewa majalisar dattijai da farko dai ta dakatar da wani ɗan majalisa daga kudancin Najeriya wanda idan yana daga cikin waɗannan senatoci. Na biyu kuma shugaban majalisar dattijai yace ya wargaza wannan kungiya, saboda idan a majalisar dattijai akwai wanda zai iya kira kansa ma'abucin shugaba Buhari, to ya kamata ce shine shugaban wannan kungiya. Me zaka ce kan wannan mataki?
To abin mamaki ne Haji Sahabu, kamar da kai ma ka karanta, ni kaina na gani a talabijin, na ga inda ake wannan muhawara a majalisar dattijai na Najeriya, inda aka ce inda shi shugaban majalisar dattawa, wato shi Bukola Saraki, suka ce ya ce ya dakatar da duk wannan group ko kuma kungiya wanda aka kafa ta ne da niyan nuna ba shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari goyon baya, musamman akan abin da ya shafi dokan da aka kirkiro ta na tsarin yin zaɓe. Wato sabo a ƙarƙashin kashi na 39, ƙaramin kashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya, kamar yadda na yi bayani, a ce an dakatar da wani ko kuma a ce an soke wata ƙungiya wanda aka ƙirƙiro ta don bin wata ra'ayi ko bin wata bukata, wannan kuma ƙungiyar ba wai ta saɓa wani doka ba ne, to yin haka an kauye wa duk wani ɗan majalisar ko kuma duk wani ɗan Najeriya a ƙarƙashin kashi na 39 ƙaramin kashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya. Yin haka kuma a kan gaskiya ya yi karo da daman da ɗan Najeriya yake da shi, domin kamar ba ma wannan ƙungiya na Janar Muhammadu Buhari ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da aka sha ba zan. To ƙungiyoyi suna nan kashi-kashi a majalisa. Akwai ƙungiya na sanatocin kudancin Najeriya, akwai ƙungiya na sanatocin arewacin Najeriya, akwai su kashi-kashi. To a ce an yi wannan abin, to ba za su samu ba daidai ba ne, domin za mu ƙoƙarin shuka abin da ba za mu iya maganta shi ba, domin duk wanda aka yi masa haka an tauye masa haƙƙinsa. Dakatar da wannan ɗan majalisa da aka ce a yi kudin majalisa, wato sanato Umar Gege daga jihar Delta, akan gaskiya ko da yake an ce batun yana gaban shari'a, amma yin haka ya saɓa wa kashi na 60 na tsarin mulkin Najeriya.
Shin Haji Hassan, yaya idan abin da majalisa ta yi yana kan tsari, ma'ana tsari suna da wasu dokokinsu na aikin cikin majalisa, wadda akan wannan dokoki ne watakila mataki da dan majalisa ya dauka ko yan majalisa suka dauka ya saba dokokin cikin majalisa shin wannan majalisa tana da yanci ta dakatar da shi wannan senator daya kenan na biyu kuma abin kafa kungiyar in ya saba kananan dokoki na cikin majalisa wannan ma yan majalisar ana ba za a iya ladabta da su ba ko kuma a wargaza kungiya da suka yi
a to haji sabo duk wanda ya aikata laifi in laifin ya karya doka za a yi laifin da shi amma duk abin da za a ladabta da mutum a tabbatar da yi karo da tsarin mulkin Najeriya ba dokar da ake magana akai ko su ɗan majalisa suke magana akai suna magana ne wannan dokar yana karkashin kashi 21 da kashi 24 wanda ake ce masa legislative houses and privileges act na dokar majalisa kenan ba karkashin wannan dokar gudanar da majalisa da kuma ƴancin ɗan majalisa wato shine legislative houses and privileges act shi da aka ce duk wanda ya abin da ya sabawa dama ko ya karo da abin da yake kamata a tafiyar da shi a cikin majalisa zai aladantar da shi to amma duk wani doka da za a yi wannan dokan dole a yi shi a yi la'akari da shi ko kuma wannan dokan shin a duba wannan dokan da ya karo da tsarin mulkin Najeriya ba duk ladabtarwa da za a yi kar a yi ladabtarwa da zai kauce daga abin da aka yi a tsarin mulkin Najeriya
a ji san wannan kasan Hausa suna da karin magana da suke cewa in kaga mutuna rawa a kasuwa ba ranar ya fara ba an dakatar da Ali Indume a majalisar wakilai an dakatar da Jibrin kuma bisa abinda kuka yi bayani kamar waɗannan matakan sun saba tsarin mulkin Najeriya to shin tunda shugabannin nan sun saba yi suna kwana lafiya kaga babu watakila wannan ne ke ba su karfin gwiwa su yadda suka ga dama ko ba tare da la'akari da tsarin mulki ba
a to ai abin mamaki haji sahabu ai akwai hukunce da kotun ƙasar nan suka yi a majalisa da ta wuce Senator Gino Malaye lokacin da yake dan majalisar wakilai lokacin da banko ne ke shugaban majalisa ya aikata laifi a ce an dakatar da shi majalisa ya je kotun ya kalabalanci dakatar wanda aka yi masa kotun Najeriya Federal High Court ta ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne aka umarci majalisa tilasta mayar da shi Senator Indume shi ma kansa kotun da ya bayan an dakatar da shi nan ai ta yi hukunci ta ce dakatar da shi da aka yi ba daidai ba ne dole a mayar da shi
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin lauya Hassan Liman da Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla gaida malam sahabu yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shagon sayar da shayin zamani na Starbucks ya ce a ranar 29 ga watan Mayu zai rufe shagunansa sama da 8,000 a duk faɗin Amurka domin ilmantar da ma'aikatansa kan illolin nuna wariyar launin fata. Wannan wani mataki ne da kamfanin na Starbucks ya ce zai ɗauka domin kare aukuwar halayen nuna wariya. Wannan sanarwa na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka kama wasu maza Amurka baƙaƙen fata a cikin shagon waɗanda suka zauna a cikin shagon na Starbucks da ke birnin Philadelphia. Na'urar ɗaukan hoton bidiyon ta ɗauki wannan kame lamarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta ya kuma haifar da bore tare da ƙauracewa shagunan kamfanin na Starbucks wanda ya fice wajen sayar da shayin gahawa ko kuma kofi. Daga baya dai an saki mutanen biyu saboda rashin wata hujja da ta nuna cewa sun aikata ba daidai ba. ‘Yan sanda a Najeriya sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla a yini na biyu da suka kwashe suna arangama da mabiya masu Habashiya a Abuja babban birnin ƙasar. ‘Yan shiyar suna zanga-zanga ne domin neman a saki shugabansu Malam Ibrahim Elzazzaki wanda hukumomi suka kama tun a watan Disamba shekarar 2015. Ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar fararen hula ta Concern Nigerians Deji Adejanyu wanda shi ma ya shiga zanga-zanga ya ce ‘yan sanda sun kama mutane da dama. yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai musu hari su ma za su ci gaba da fitowa. Barbara Bush tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za a yi mu dauki da wasu shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wato malamin da ya shirya ba da umurni da matabakinsa wato Ladan Ibrahim Ayawa da kuma injiniyan mu na wannan safiyam Jimmy Cook Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. Sai da hantsi.